Chehrang bilan jodulading dilbar mani kulgan ko'zu chehrang bilan jodulading dilbar mani aytgin tanishday san o'zing qaylarda ko'rganman seni aytgin tanishday san o'zing qaylarda ko'rganman seni
ko'pdan bari jon o'tadur kuygan dilim qon o'tadur Sunny
Kumar 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 kum